This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin. Tara ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Ibrahim da kanin labaran.
To Aisha, Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke ƙara danawa zuwa birnin Pokrovka mai matukar muhimmanci. An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe Talata tsakanin yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban kasa Donald Trump a Philadelphia. A karan farko, tun bayan da ya kama aiki, shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai ziyarci Iraki mai makwabtaka da su ranar Laraba.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda wani hadarin motar da ya auku a jihar Niger Najeriya ya lakuma a kallarin mutum 50 da dabbobi masu yawa.
Yana da ta faɗi kuma tana dauke da mai. Tar faɗi wata da wuya, motar da yake biye da ita da dabbobin nan trailer shi ma ya biye kama da wuta. Dabbobi da suke ciki, shanu da awaki da mutane kuma da suke kan motar gaba ɗaya kurmus dai sun kone.
Sannan za a ji irin cece kucin da ya barke a jamhuriyar Niger bayan da gwamnatin kasar ta ayyana wata doka a yunkurinta na yaki da ta'addanci a kasar.
Mutum a yi shi, a yi uwayen shi, a yi kakannin shi a cikin kasa, mutum guda ya tashi na wani waje cikin kasa ya ce su waɗannan bayan kasa bane ba. Kun sai dai wannan abu a juye yake ta yi. Dan Niger tasa hannu ga dokoki na duniya.
A rana irin ta yau Litinin, Sarfilu Hashim Gumel yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya, kuma a wannan makon shirin zai nazari ne akan takaddamar da ta biyo bayan kisar gillar da aka yi wa sarkin gobir. Amma kafin mu kai gabatar muku waɗannan, sai bayan mun sha labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Lahadi, Rasha ta ce sojojinta sun kwace iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke ƙara danawa zuwa birnin Pokrovka mai matukar muhimmanci wanda ya hada da gita wuraren da Ukraine ta ja daga don kariya. Sojojin na Rasha waɗanda ke rike da wajen humusi ko kashi 1/5 na fadin kasar ta Ukraine sun wato tun bayan mamaye kasar a watan Fabrairu shekara ta 2022 na dada dannawa cikin kasar daga sashin gabas a wani yunkuri na kwace lahirin yankin Donbas wanda ya kai wajen rabin jihar Ohio ta Amurka. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojinta sun ma kwace garin Novorossiysk mai tazarar kilomita 12 daga birnin Pokrovka mai matukar muhimmanci ko kuma muhimman hanyoyi na jirgin kasa da na mota kuma wanda sojojin Ukraine ke yawan amfani da shi a yankin. Gabanin yakin garin na dauke da mutane wajen 14,000. Shugaban China Xi Jinping da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun aika da sakon gaisuwa ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta murnar zagayowar ranar kafa kasar ta Koriya ta Arewa. A cewar kafar labarai ta gwamnati KCNA a yau dinnan Litinin, na yi imanin cewa cikakkiyar muhimmiyar hulɗa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa za ta ingantu ta wata tsaririyar hanya saboda haɗin gwiwarmu, abinda Putin ya ce kenan a cewar KCNA. Shi ma shugaba shi kiraye da a zurfafa muhimmiyar mu'amala tsakanin Koriya ta Arewar da China a cewar KCNA. An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe Talata tsakanin yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban kasa Donald Trump, abinda ka iya canza al'amura a fagen yakin neman zabe daga lokacin har zuwa ranar 5 ga watan Nuwamba, lokacin da za a gudanar da zaben shugaban kasar Amurka din. yan takarar biyu ba da wato ba za su da basu taba haduwa da juna ko ma magana ta waya ba to amma a gobe talata din za su tsaya da yar tazara tsakanin juna a dandalin National Constitution Center a Philadelphia sun shirya don caccakar manufofin juna na tsawon minti 90 a yayin da za su rika ansa tambayoyi daga yan jaridu biyu na kafar labarai ta ABC wato David Moyer da Lindsay Davis ana ganin miliyoyin Amurkawa ne za su kalli fafatawar ta tsakanin yan takarar shugaban kasa biyun wadda ka iya zama wato muhawara ɗaya tilo ta wannan zaben neman shugaban kasa za a gudanar da muhawarar ce wato makonni 8 gabanin gudanar da babban zabi a hukumance kuma yan kwanaki kawai gabanin fara zaben wuri a wasu jihohin Amurka 50
to kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labarin zamu nufi jihar Niger Nigeria inda wani hatsarin manyan motoci ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 50 bayan da wata motar da ke dauke da dabbobi da mutane ta afkawa wata motar da kuman da ta taso daga jihar Lagos a karamar hukumar Kacha a jihar Niger wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ina dauke da cigaban labarin
akalla mutane 50 ne suka mutu tare da dabbobi masu tarin yawa ta hanyar konewa kurmus a wani mummunan hadarin mota da ya auku a jihar Niger Nigeria rahotanni daga yankin karamar hukumar Kacha ta jihar Niger na nuna cewa wata babbar motar tankar dakon man fetur ne ta yi hadari akan hanyar ta zuwa arewacin Nigeria daga kudancin kasar sannan wata babbar motar trela dauke da dabbobi da kuma mutane ta auka wa motar tankin lamarin da yasa wuta ta tashi ta yi wannan mummunar banna yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai da yammacin ranar Lahadin nan ana kokarin yin jana'izar waɗanda suka mutu shugaban kungiyar direbobin tanka na jihar Niger Comrade Faruku Kawo ya ce rashin kyawun hanyar mota ne ya haddasa wannan mummunan hadari mai matukar tayar da hankali
abinda ya faru wata motar da kuma mai ce tanka ta fadi to kuma mai yana zuba sakamakon rashin kyawun hanya so da motan ta fadi mai yana zuba inda ma motan ta kama da wuta sai ga wata ita ainihin trailer ta dauko jama'a don ba tankin bace ta kama lokacin tankin ta fadi bata kama da wuta ba amma trailer ce ta dauko jama'a da shanu akwai kuma wata janwai a bayan na tafiya so da ta shiga cikin man shine sai wuta ya kama da wuta ya kama shine har wutan ya dawo wurin tankin ita ma sai ta kara diban wuta sakamakon haka dai mun rasa rayuka dai yanzu mun yi jana'izar wurin mutum 50 kenan yanzu
to shi wannan driver na tanki da trailer dama ina suka hito ne
shi driver tanki dama ya fito Lagos shi kuma driver body shi kuma ya fito arewa ne zai shiga Lagos
to shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Kacha honorable Dallami Abdullahi Chaku ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce suna cikin yanayi na tashin hankali
itilani ta faru trailer da ta faɗi kuma tana dauke da mai har faɗi wata da wuya motar da yake biye da ita da dabbobin nan trailer shi ma ya biye kama da wuta dabbobi da suke ciki shanu da awaki da mutane kuma da suke kan motar gaba ɗaya kurmus dai sun kone
a daidai ina ne lamarin ya faru
a koni gari na ana ce mata man santali a sawot kuma ku kacha
kamar mutun nawa ne suka mutu to
ankala sun kai kamar mutun 50
yanzu haka duk 50 din sun kone ne
wallahi duk a cikin 50 din ina gan ba zai wuce kamar mutun 4 ko 5 ba wanda suke rai kokon yanzu annan Allah
ko kuma ga dabbobi ko
ga dabbobi
matsalar rashin kyawun hanyar motoci a Nigeria wata babbar matsala ce dake matukar haddasa tafka asarar rayukan jama'a da kuma asarar dukiya ta miliyoyin naira a kasar lamarin da ke matukar bukatar daukar mataki cikin hanzari Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida na Batsari da wannan rahoto muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu ga kashin labaran duniya na biyu
To Aisha a ci gaba da kokarin rage kuncin rayuwa da wasu kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ke yi a fadin Najeriya a wannan marra ranar Asabar wata kungiya mai suna Kogi L Press ta kaddamar da wani shiri na tayar da komatar mata da matasa su 500 a jihar Kogi ta yankin tsakiyar Najeriya da zumar inganta rayuwarsu da iyalansu. Ga wakilin sashen Hausa Ahmad Muhammad dan Asabe da ƙarin bayani.
Da yake zantawa da manema labarai kaɗan bayan kaddamar da shirin ba da tallafin, coordinator kungiyar ta Kogi L Press Dr. Olurimi Bolari ya ce
Kogi L Press is being sponsored by the World Bank, the federal government.
Ya ce kungiyar Kogi L Press ta samu tallafin bankin duniya da gwamnatin tarayya da ta jiha, yana mai cewa mun zo falon sarkin lokaci ne domin karfafawa mata da matasa da kayayyakin kiwon kaji da sauran kayayyakin domin ganin sun dogara da kawunan su. Hakimin gundumar World C Abubakar Abdulkadir Ibrahim wanda ya wakilci sarkin lokaci Alhaji Ibrahim Gambo Kabir mai karfi na hudu a wajen bikin ya gabatar da sakon sarkin.
Mun gode ma wannan kungiya, mun gode ma federal government, mun gode ma state government, mun gode ma kuma World Bank da suka yi wannan taimakon. Sarki kuma yana ba su shawara su sa ido ga wannan abin da aka ba su, su taimaki kansu, su taimaki ayyansu, kuma su taimaki ƴan uwan da suke tare da su.
Wasu daga cikin wayanda suka ci moriyar shirin sun gode wa kungiyar ta Kogi L Press.
Sunana Umu Kusun Jibrin, in Allah ya saka da alkhairi, muna godiya sosai sosai.
Sunana Yusuf Asini Shamsiya. Government sun yi kokari, Allah ya ba su lada, kuma mu da aka ba wannan abun, Allah ya taimake mu ya sa mu cin sa'a abun.
Ahmed Muhammad dan Asabe, sashin Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Najeriya.
To a gaida dan Asabe.
To Ibrahim Ka Almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu rahotonmu na biyu kuma zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kungiyar Transparency International ta bayyana damuwa a game da wata sabuwar dokar da hukumomin mulkin sojan kasar suka bullo da ita da nufin yaki da ta'addanci wanda tana da matakan kwace yancin zama ɗan ƙasa ga duk wanda aka kama da laifin ta'addanci, wanda kungiyar ke cewa ta saba wa yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam da ƙasashen duniya suka rattaba hannu a kai a shekarar 1948. Sannan ministan shari'ar ƙasar yake cewa ba haka batun yake ba. Wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Dokar wacce shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar General Abdurrahman Tchani ya saka wa hannu a ranar 27 ga watan Agustan 2024 ta yi bayani kan jerin wasu abubuwan da idan ɗan Nijar ya aikata za a saka shi a wani kundin rajistar mutanen da za a tuhuma da laifin aikata ta'addanci ko kuma waɗanda ke da nasaba da irin wannan aika-aika. Alal misali, baiwa 'yan ta'adda bayanan sirri ko yaɗa wasu kalamai ko hotunan farfagandar 'yan ta'adda ko kuma bayar da bayanai ga manyan ƙasashen duniya da ake zargi da ɗaukar ɗawainiyar ta'addanci ko fallasa sirrin ƙasa da yi wa tsaron ƙasa barazana na daga cikin tarin abubuwan da ka iya janyo mutum rasa matsayinsa na ɗan ƙasa. A taron manema labaran da ta kira Transparency International ta ce dokar ta saba wa alƙawalin da Nijar ta ɗauka akan batun kare haƙƙin bil'adama, in ji shugaban reshen kungiyar Maman Wada.
Mutum a yi shi, a yi uwayen shi, a yi kakannin shi a cikin ƙasa, mutum guda ya tashi na wani waje cikin ƙasa ya ce su waɗannan bayan ƙasa bane ba, kun sai dai wannan abu a juye yake ta yi. Dan Nijar ta sa hannu ga dokoki na duniya waɗanda kowasu ma nasa hana a hiddin ma mutane yanci na zaman ɗan ƙasa. Ta ce ba yanda za a yi ta bari wani ya rasa yancin shi na zaman ƙasa.
Hukumomi na da hurumin kama dukiyoyi da kadarori ko kuɗaɗen ajiyar bankin dukkan wanda aka kama ko gungun mutane ko wata ƙungiyar da bincike ya tabbatar da samun su da laifin aikata abubuwan da dokar ta haramta da nufin karya lagon 'yan ta'adda da masu taimaka musu ta kowace hanya. Transparency na ganin waɗannan matakai a matsayin wani yunkurin rufe bakin 'yan ƙasa. Malam Sharif Isufu shine sakataren kungiyar mai yaƙi da cin hanci.
Kwamitin ƙoli ya fahimci cewar wannan doka tana hana ma yaƙi da cin hanci da rashawa ma cikin ƙasar Nijar. Kungiyar Transparency International tana kira ga duka ƙungiyoyin horhula waɗanda suka san lalle aikinsu na horhula wanda suke yi tsakani da Allah su yi kira ga sokewar wannan doka saboda kare haƙƙin ɗan adam cikin ƙasar Niger.
To sai dai hukumomi a ta bakin ministan shari'a mai shari'a Aliyu Dauda dake ƙarin haske a taron manema labarai na ganin an jahilci wannan doka. Yace ina tabbatar muku da cewa ko a matakin ƙasa da ƙasa dokar na da tushe a shari'ance. Idan aka yi la'akari da kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 1,373 wanda ya biyo bayan harin ta'addancin da aka kai a Amurka a 2001, haka kuma ƙasashen Turai sun shigar da irin wannan tsari a dokokinsu. Kamar yadda wasu manyan ƙasashe irin su Amurka suka kafa nasu dokokin cikin gida don yaƙi da ta'addanci. A bayyane, kudurin mai lamba 1,373 ya buƙaci ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da suka yi na'am da yaƙi da ta'addanci su ɗauki matakai na haƙiƙa a shari'ance ko a hukunce don murƙushe ta'addanci da ayyukan ta'addanci. Abin nufi ba idan hukunce-hukunce an nemi ƙasashe su ɗauki matakan cikin gida makamantan wannan doka. A ƙarƙashin wannan doka an bayyana cewa wani kwamiti ne yake da alhakin rubuta sunayen mutane ko ƙungiyoyin da ake zargi da kasancewa masu yaɗa ayyukan ta'addanci a wani kundin musamman domin tantance ainihin makomar waɗanda abin ya shafa. Ma'ana ko hukunci ya hau kansu ko kuma a cire su daga jerin waɗanda ake tuhuma. Yayin da ta wani bangare dokar ta ce duk wanda bai gamsu da matakin da aka ɗauka kansa ba na da ‘yancin shigar da ƙara a gaban kotu. Sai dai wasu ‘yan ƙasa na ganin alamun an yi abin a dunkule ta yadda komai na iya faruwa a kan kowa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Barma da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum ban bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin Kogiyar. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba takaddama da ta biyo bayan kisan gilla ga sarkin Gobir a jihar Sokoto Alhaji Isa Muhammad Bawa. Duk masu bin kafafen yaɗa labaru na da bayanin yadda barayin daji suka saci sarkin Gobir daga Sokoto akan hanyarsa ta koma gida, inda ya zauna a can na kimanin makonni uku. Ana batun ba da kuɗin diyya da aka rawaito da farko akan naira biliyan ɗaya. A haka dai marigayin da aka sace shi tare da ɗansa ya rasa ransa, inda barayin suka ce sun ma binne shi. An sako ɗan bayan biyan diyya, inda aka gan shi kwance kan gadon asibiti yana cewa ‘yan bindiga sun ce ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ya ba da kwangilar naira miliyan 5 don sace sarkin da ya sanadin mutuwarsa. Shugaban ƙungiyar haɗin kan Goburawa Ibrahim Alhassan Gobir ya bayyana matsayin ƙungiyar ga wannan iftila'i da ya faru.
Salamu alaikum. Wato ainihin wannan abu yadda komai ya girgiza mu kuma ya tada mana hankali, kuma mun ɗauke shi cin mutunci na ƙarshe da ƙanƙanci ne wannan abu aka yi muna. Domin yau duk wanda aka ce baban shi an zo an halakar da shi gaba ne, a duk cin mutuncin da za a yi an riga an gama an yi mishi shi. To mu abinda muka ɗau wannan abu da aka yi muna, an ci mutuncin mu ne, an wulaƙantar da mu, kuma duk waɗanda suka yi abu nan mu ganin muke ba wai kawai sun yi wannan abu ba ne don kawai shi cike jama'an ma gaba ɗaya aka wa wannan ta'adin. Ai kishin shugaban ku ga kudin jama'an ne gaba ɗaya aka kashe ma.
Alhaji Ibrahim Alhassan Gobir, daga faruwar wannan al'amari an wato sa an yi zargi cewa ba mamaki akwai hannun wasu, misali kamar an kira sunan ɗan majalisa Aminu Boza, wasu kuma suna ganin sakacin gwamnatin jihar Sokoto ne, wasu ma har gwamnatin tarayya. Ku a kungiyance ya kuka ɗau wannan zargi ko kuma kuna cikin masu yin zargin ne?
Eto, mu abinda muka ɗauka wato wannan sakaci na gwamnati ne. Gwamnati domin haƙƙin ta ne ta kare duka ƴaƴan duka jama'arta. Wannan abu ya faru tun da ya faru mun sa ido gwamnati za ta intervene ta respin din shi. In ba mu ba mu dauka cewa sarkin gaba zai kwana biyu ba hannun ɗan ta'addan nan. Da abin ya stretching har ya kai wani lokaci ko lokacin hankalin mai so mataki domin ta nuna cewa gwamnan ba ta da wani interest na rescuing din shi ko na kubutar da shi. Wannan ko babu makamu daga ɓangaren muna ganin akwai sakaci sosai daga ɓangaren gwamnati wanda ta nuna ba ta damu ba. Kai har yanzu ma da bayan abin da ya faru ai mun ga alamar cewa gwamnati ta damu ba. Domin duk da maganar nan da muke da kai har yanzu ba mu san inda dawa sarkin gobe take ba. Muna kuma so a ba mu dawon nan tashi. Mun yi kira cewa a yi kokari a ba mu dawon sa domin mu dawo da shi cikin jama'arsa a yi masa sura kamar yadda ake yi a wani. Har yanzu babu wani abu da muka ji wanda gwamnati tana yi game da wannan abin.
Alhaji Ibrahim, bayan an tabbatar da kisan gilla ga shi mai martaba sarki zuwa har zantawa da muke da kai dinnan ba a san inda gawararsa take ba?
Ba sani ba. Ba sani da kuma mun yi kira don rediyo da kuma ita muna kira cewa a taimaka a nemo mana inda gawar sarkin gobe take a hannun ta muna shi domin a hannun ta muna ita domin mu yi masa kira kamar da ya kamata. Wallahi har yanzu ba wanda ya ce muna ga matakin da ake ɗauka na air covering ɗin gawarsa ba.
Dangin marigayin Muhammad Sha'aibu Bakwai shi ma ya bayyana takaicin da iyalai da dukkan gobarawa ke ji. Kasancewar bayan kashe musu sarki har yanzu suna fama da rashin tsaro a yankunansu.
Abun mamaki ne a ƙasar nan mutum mai daraja sarki mai martaba wanda ya fito daga irin wannan daula ta gobe da daɗe daula wadda ta daɗe tana ba da gudunmuwa ta kowane ɓangare na cigaban ƙasar nan a ce an waye sahiya. Yau a Najeriya ana iya sace uwan wani wanda yake mawaki ne a siyasa ya za ana iya kwato ta daga hannun 'yan ta'adda ta ɓangaren kuɗin fansa kuma bayan an ba da kuɗin nan har a zo a ce a hukumance an kama waɗanda suka yi garkuwa da ita ko kuma wasu daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da ita. Amma abin kunya a ce mutum mai daraja mai kima a idanun duniya a ƙasar nan ba sarki irin sarkin gobir ko bai da sarauta ga shekarun shi da irin da ya yi aiki ya baututa ma ƙasar nan a ce an yi hontar da shi an kyale shi har a kai ga gabar da 'yan bindiga za su halaka shi. Duk matakan tsaron da ake gani, duk bayanan sirri da ake gani, duk leken asirin da ake gani muna da kwararru a ƙasar nan. Wannan abun ban takaici ne, abun ban haushi ne, kuma abun da in ba don da ya kama dole ba abun kunya ne ga ɗan ƙasar Najeriya har ya fito ya furta irin waɗannan maganganun domin ba ci gaba ba ne, ci baya ne ga ƙasar nan da al'ummar ƙasar nan. Bayan mutuwar sarkin gobir ka duba halin da muka cincikan mu kusan kullum sai an shiga gari ɗaya bayan ɗaya ana kashe mutane ana ɗaukan mutane a wannan yanki namu. To kaga da wace za mu ji al'ummar ƙasar gobir. Shin wannan al'amarin na mutuwar shi mai girma sarkin gobir raɗaɗin za a bar mu da shi ko kuma abinda kuma aka biyo mu da baya gare shi ana yi muna ɗaya bayan ɗaya wani za mu ji a ƙasar nan. Kaga wannan al'amari abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki wanda ya kamata kuma mataki na gaugawa domin idan ka kalli fayafayen bidiyon da waɗannan su 'yan ta'adda ke saki na wasu maganganu da suka yi game da sarkin gobir suna maganganu ne mu wanda muke kallo kamar ana son a haifar da wata fitina ce ko wani tashin hankali tsakanin waɗannan ƙabilun guda biyu na Hausawa da Fulani. Ana son a ɓata wannan zamantakewa wadda yake tuni mata ɓaci ta yi ƙamari illa shi an ce idan abu ya ɓace to hankali ba zai ɓace ba. Kuma ka ji bayanin da mai girma sarkin sultan na Cibiri ya yi cewa mu gobirawa mun gadi yaƙi amma ba mu gadi ta'addanci ba. Kuma yana kira ga duk gobirin da a cikin duniya cewa ya bar mu Allah wannan al'amari ya ɗauki cewa abu ne ya zo daga Ubangiji ko mu ne nisa kayya wannan al'amari wajen Ubangiji.
To Allah ya kyauta. an nuna hoton bidiyon dan marigayin kwance gidan asibiti yana cewa ƴan bindiga sun ce dan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza ne ba da kwangilan naira miliyan 5 dan sace sarkin da ya sanadiyar mutuwarsa. To sai dai mutumin da aka zarga Aminu Boza ya nesanta kansa daga wannan zargi.
To abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Horo Aminu Boza billahi lazi la ilaha illa huwa ban taɓa sani ina da wata hulɗa da ɗan ta'adda, ban taɓa sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba, kai koda a yi rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taɓa yi daɗi ba. Saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ya ƙare. Magana ta riga ta ƙare kana matsayinka na musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah. So kaga ita wannan ita ce final, ita ce rantsuwa, idan ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa ka yi rantsuwa guda uku gaba ɗaya. Dama ɗaukar Ƙur'ani, ka ɗauka Ƙur'ani a hannu dama wani abu ne wanda kuma ta yi wanda domin a ba da tsoro, amma wannan rantsuwar wadda ka faɗa da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a. Dama duk mutumin da ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ya riga ya ƙara rantsuwa da Ubangiji. Na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ya riga ya ƙare ta, wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci da kowane al'amari. To kaga tun magana ta da kai magana ne fara yi kenan na cewa billahi lazi la ilaha illa huwa ban taɓa sanin na yi wata hulɗa da ta ta'adda ba, ban taɓa sanin na yi wani haɗin baki da ta ta'adda ba, musamman ma ni billahi lazi la ilaha illa huwa yadda ban son shedan wallahi haka ba ni son ɗan ta'adda har abada, kowa ne ne billahi lazi la ilaha illa huwa.
Masu sauraro kun dai ji kaɗan daga martanin ɗan majalisa Aminu Boza kan zargin haɗa kai da ƴan bindiga. Sai a biyo mu shirinmu na gaba domin jin ci gaban shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamiyalinka da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfi Lu. Kafin mu karkar shirin masu sauraro ga Ibrahim ya dawo da labarai amma a takaice.
To a takaicen jiya Lahadi Rasha ta ce sojojinta sun kwaci iko da wani gari da ke gabashin Ukraine yayin da suke ƙara dannawa zuwa birnin Poprovska mai matukar muhimmanci wanda ya hada da gita wuraren da Ukraine ta ja daga don kariya. Shugaban China Xi Jinping da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun aika saƙon gaisuwa ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta murnar zagayowar ranar kafa ƙasar ta Koriya ta Arewa a cewar kafar labarai ta gwamnati KCNA a yau dinnan Litini. An shirya tsaf don gudanar da muhawara gobe Talata tsakanin 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican tsohon shugaban Amurka Donald Trump, abinda ka iya canza al'amura a fagen yaƙin neman zaɓe daga lokacin har zuwa ranar 5 ga watan Nuwamba, lokacin da za a gudanar da zaɓen shugaban ƙasar Amurka ɗin. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai ziyarci Iraki mai makwabtaka da su ranar Laraba a cewar kafar labaran gwamnati jiya Lahadi, karan farko da zai tafi wata ƙasar waje tun bayan da ya fara aiki a watan Yuli. Pezeshkian zai jagoranci wata tawagar Iran ta mataki na sama zuwa birnin Bagadaza don ganawa da manyan jami'an gwamnatin Iraki. Ziyarar dai ansa gayyata ce daga Firaministan Iran Muhammad Shia Al-Sudani.
To da takaitattun labarin ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Idan aka kasance da mu zuwa can anjima za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Daddy Balawe da ya shirya ya kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.